Gwamnatin ta mulkin sojan Nijar a sanarwar da kakakin CNSP Kanal Abdurrahman Ahmadu ya karanto ta fara ne da bayyana takeici dangane da munanan kalaman da kakakin ma'aikatar tattara bayanan sirrin Ukraine ya furta da waɗanda jakadan Ukraine a Senegal ya yi don jaddada goyon bayan kasar su ga haɗin gwiwar kungiyoyin ta'addancin da suka afkawa sojojin Mali a ƙauyen Tunzawatan. Abinda Nijar ke ganin ya saba wa dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya da 'yancin ƙasa da ƙasa.
Le gouvernement de la République du Niger, totalement solidaire du gouvernement et du peuple malien.
Yace domin baiwa gwamnatin Mali da al'ummar ƙasar cikakken goyon baya dangane da yarjejeniyar Vienna ta 1961 wacce ta tsara sha'anin diplomasiya da kuma yarjejeniyar da ta kafa ƙawancen Confederation AES, gwamnatin Nijar ta yanke shawarar ɗinki hulɗa da Ukraine sannan ta ƙudiri aniyar shigar da ƙara a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya don ganin an ɗauki mataki kan tursasawar da Mali ta fuskanta daga Ukraine da masu gidanta. To komi ke matsayin 'yan fafutuka dangane da yanayin tsamin dangantakar da aka shiga a tsakanin kasashen Sahel da Ukraine? Bana Ibrahim shine mataimakin shugaban kungiyar Front Patriotic.
Wannan abu ba mu yarda da shi ba. Bayan da Ukraine ta bi sahun kasashen da ke cikin OTAN, na ganin cewa ta soma yaki da Russia, yau tana ke son ta zo har kasashen mu na Afrika ta kawo wannan yaki domin ta taimaki OTAN.
Wannan sabuwar dambarwa da ta samo asali daga kisan sojojin Mali da abokan hulɗar su na kamfanin Wagner wata alama ce da ke fayyace kusancin da ake ƙara samu a tsakanin kasashen AES da sabuwar kawar su wato Russia. Kamar yadda Ukraine ke zama 'yar ɗakin kasashen yammacin duniya. Dalili kenan ƙwararre kan sha'anin diplomasiya Mustafa Abdullahi ke cewa bai mamakin abin da ke faruwa ba a halin yanzu.
Kasan abokin abokinka abokinka ne, kuma makin makinka shi ma abokinka ne, amma abokin makinka shi makinka ne.
Dama da Mali ta ba da sanowa ta ce ta raba gari ta fannin diplomasiya da kasar Ukraine, to abin bai zama to abin mamaki ba da Niger ta yi haka.
A washegarin kafsawar Tunzawatan, 'yan awaren kungiyar CSP sun ɗauki alhakin wannan al'amari. A yanda hukumomin Mali ke fassara abin da aika-aikar 'yan ta'adda masu goyon bayan wasu kasashen waje, matsalar da idan ba a yi hattara ba ga iya mayar da yankin Sahel tamkar wani fagen yakin Russia da Ukraine. In ji masani kan sha'anin tsaro Abbas Mummuni.
Tunda sojojin Mali suna alaƙa da Russia, 'yan tawaye su ma Ukraine ta kama musu, amma ba ta kama musu ba ta jinjina musu. Ta yana amda abin da 'yan ta'adda sun kai yankin Mali kenan. Tabbas fassara ce ta civil geopolitical commander ta yi lokaci ta do Sahel. Haka din ma yaƙi da ake tsakanin Russia da Ukraine zai da lokalize ya dawo Sahel.
Gwamnatin mulkin sojan ta Niger a wannan sanarwa ta ƙara da cewa bata ji daɗin yadda kasashen Afirka da kungiyar tarayyar Afirka suka yi gumda baki ba, suna kallon manyan kasashen duniya a yunkurin mayar da yankin Sahel tamkar wani wurin da 'yan ta'adda ke da damar cin karansu ba babbaka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.